da 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 da. There's Sunday and there's Monday, there's Tuesday and there's Wednesday, there's Thursday, Friday, Saturday, there are 7 days in a week. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum.